major lesson of the last 2 years that we have to be more self-reliant.
So kacin da mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya gabatar kenan wasu sa'o'i bayan asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF ta kammala tattaunawa da gwamnatin kasar bisa matakin shawo kan matsalan tattalin arzikin kasar Ghana inda yake cewa babban darasi da muka dauka cikin shekaru biyu din nan shine ya kamata mu yi dogaro da kai don saboda kada mu tsunduma cikin wani matsala makamancin haka kuma jami'an asusun IMF karkashin jagorancin Kalo Sidralevich sun iso Ghana a ranar 6 ga wannan wata a inda suka tattauna da masu ruwa da saki bisa harkan tattalin arzikin kasar ciki har da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia da ministan tattalin arzikin kasar Ken Ofori-Atta da gwamnan babban bankin kasar Dr. Ernest Addison tare da kwamitin tattalin arziki da ya kunshi jam'iyyun siyasun kasar wato NDC da MPP a majalisar dattawan kasar. Asusun IMF din nan bayan ta kammala ganawar ta da masu ruwa da saken ta bayyana cewa a shirye take ta tallafa wa Ghana yayin da kasar ta tsunduma cikin wannan mawuyacin hali na raunin tattalin arziki. Kusa dai na daga cikin muhimman bayanan da IMF din nan ta tattaro su ne mamayar da Rasha ke ci gaba da Ukraine na tasiri sosai bisa kokarin da Ghana ke yi na shawo kan matsalan tattalin arziki da take fuskanta. Basussukan da ake bin Ghana sun karu sosai sakamakon barkewar COVID-19. Sai dai ko asusun ta kuma ce ta tattara duk wasu bayanan da take bukata domin gano taimakon da Ghana ta cancanta da ta samu gunta. To koya masana tattalin arziki a kasar suka ji da wannan rahoto na IMF. Mr. Joe Jackson, masanin tattalin arziki ne a nan kasar Ghana, ya ce matakin IMF din nan shine mafi a'ala saboda halin da Ghana ke ciki sai da taimako.
I think it was a measured statement, carefully measured statement.
To sai dai masana bisa tattalin arziki a nan kasar Ghana na hasashen cewar Ghana za ta samu tallafin IMF daga kwatan badi, amma kuwa kudaden kasashen waje da Ghana ta adana a gidauniyar ta dake babban bankin kasar ba zai iya tsallake wannan shekara zuwa shekarar 2023 ba. To ko me ya kamata gwamnati ta yi? Dr. Najib Ibn Hassan, masanin tattalin arziki kana lecturer a Jami'an Christ the King University, ya ce kamata ya da gwamnati ta soke bakin aljihu kafin tallafin ya iso.
I involve stakeholders, an kawo dukkan wanda suke cikin kasan wanda suka mata ya zo a zamna ya zo a duba hanyoyin da za a samu ministers MP su shiga wani kasa kudin biyan su try and su rage ya zo su rage ya zo kasa. To lokacin kowa zai fanci attacking revenue income amma kudi.
To koya al'umman wannan kasa suka ji da wannan mataki na IMF,
dole ne mu nemi taimako wurin su don dama ai sun taba taimaka muna shi muna ganin mun kama kasa muka janye yanzu kuma mun kare muna ganin muna rarrafe dole mu koma.
Na Mustafa, yanda dai watakila hasashe ya nuna cewa in an sako IMF a iya samun bakin zare, sai yanzu ba shi ma an ce ba Ghana tariki ce ta karkace wanda bai dada haka ba me shi bai watakila ba ko ne cikin kasa.
To sai dai ba wannan ne karin farko da gwamnatin Ghana ta tunkari asusun bada lamunin kasa da kasa ta IMF ba. Ta fara tun shekarar 1999 inda ta samu tallafin da ya kai biliyan 1.96 kuma wannan ne karo na biyar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.